أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بكوي جواتن ذو الحجة hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya daidai da 17 ga watan 7 shekara ta 2021 miladiya kamar yanda muka saba haduwa wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muqaddimatul Iziyya na Malam Abul Hasan Ash-Shadhili wanda muke bin sharhi da ainihin ta'liqi da karin bayani na babban malami Professor Muhammad bin Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala a cikin littafin Safatuhu Rabbil Bariya wannan kuma shine darasi na 57 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata a gurguje mun yi karatu ne game da abin da ya shafi ainihin wato a maganar hada salloli ko bayan mun yi magana akan a wa'ina wurare yake hada salloli kuma dalilan da ke sa a hada sallah sannan kuma sai muka shiga ainihin wato bayani akan sunanul muakkada sunnoni na nafulfuli waɗanda suke masu ƙarfi wanda malai ce sunnoni muakkadai guda hudu ne akwai mafi ƙarfin su ita ce sallar wutiri ita kuma raka'a ɗaya ce kusan ita muka shiga bayanin ta game da yace game da hukuncin sallar wutiri malamai sun kasu gida biyu akwai kaulin malamin farko da suka ce wutiri wajibi ne wannan shine mazhabar Imam Abu Hanifa kuma na daga cikin ainihin wuraren da Imam Abu Hanifa ya kadaita ainihin wato da wani kauli kamar yanda Ibn al-Munzir yake faɗa yace ban san wani ba mutum ɗaya cikin malaman musulunci da suka wafaka wa Abu Hanifa akan haka ma'ana babu wani malami da yace wutiri wajibi ne in ba Imam Abu Hanifa ba hujjar Imam Abu Hanifa kuma a ƙarƙashin wannan mun karanta hadisai wajen guda hudu akwai hadisin Abi Basara Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah zadakum salatan wa hiya salatul witr fasalluha fima bainal isha ila al-fajr sannan akwai hadithin Ibn Umar annabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhira salatikum bil-layl witra akwai hadithin Abi Sa'id annabi sallallahu alaihi wasallam yace awtiru qabla an tusbihu akwai hadithin na Aisha inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar dare wa idza awtara idan zai wutiri qala sai yace qumi fa awtiri ya Aisha da kuma wasu hadisan waɗanda suke masu rauni wanda duk suna daga cikin hujjojin Imam Abu Hanifa wanda waɗannan hadisai guda hudu sun wadatar ba sai an kawo waɗancan masu raunin ba wannan shine kaulin farko cewa wutiri wajibi ne to kauli na biyu shine kaulin da aka ce a wutiri sunna ce mai ƙarfi wannan kuma shine mazhabar ainihin jamaahir ahlul ilm mafi yawan malaman musulunci akan haka suka tafi cewa wutiri sunna ce mai ƙarfi tun daga sahabbai tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su hatta shi kansa almajiran Imam Abu Hanifa din da Abu Yusuf da Abu Abul Hasan wayannan duk gaba ɗayan su sun tafi akan cewa wutiri sunna ce mai karfi, kuma sun ba da hujja game da dalilin da Imam Abu Hanifa ya dogara da shi ainihin, wato cewa mafi yawan hadisan ba su inganta ba masu rauni ne, abinda kuma ya inganta a ciki kuma wa kana mufidan zahiruhu lil ijab, wanda kuma a zahirin sa ya nuna cewa wajibi ne sallar wutiri, fa huwa masrufun ila nadab, to wannan a ainihin wato ana karkatar da wannan kaulin zuwa ga umarni na mustahabbi ba umarni na wajibi ba, kamar yanda yazo cikin hadithin Abi Talha ibn Ubaidillah, wato hadithin Talha kai ibn Ubaidillah game da mutumin da yazo ce ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace salloli guda biyar ne a yini da dare, wannan mutum yace shin banda su akwai wasu sallolin farin na farilla akai na, yace a sai dai na nafila, wannan mutum yace shi kan ba zai kara ba ba zai rage ba, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam a karshe yace aflaha in sadaka, ko a cikin wannan hadisi guda daya, wato fa fi hadha alhadith wahdahu arba'atu adilla, cikin wadannan wannan hadisi guda daya akwai dalilai har daidai guda hudu da suke nuna cewa wutiri laysa biwajibin, fa ta'ammalhu ka je ka lura da wadannan dalilan da ke cikin wannan hadisi, kusan anan muka tsaya ko, to za mu tashi hadisi na biyu. Qala almu'allif rahimahullahu ta'ala yace hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, hadithi na biyu da yake nuna cewa sallar wutiri ba wajibi bace sunna ce mai karfi, akwai hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aika mu'azu zuwa Yaman, qala yace masa innaka taqaddamu ala qaumin min ahli al-kitab, yace lalle ka sani kai zaka isa wajen wasu mutane waɗanda suke ma'abota littafi, fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi ibadatullah, to ya zama farkon abinda zaka kiraye su zuwa gare shi shine bautar Allah, fa idza arafu Allah, idan suka san Allah suka kadaita shi da bauta, to sannan fa akhbirhum, sai ka ba su labari anna Allah qad farada alaihim khams salawat, lalle Allah ya farlanta musu salloli guda biyar fi yawmihim wa lailatihim, ayinin su da daren su. Alhadith, ka karanta hadithin har zuwa karshe, Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadithin, Imam al-Bukhari hadisi na 1395, Imam Muslim hadisi na 19, wa huwa min aqwama yustadallu bihi, wannan hadithin yana daga mafi karfin dalilan da ake kafa hujja da su, li anna ba'atha mu'azu lil Yaman, domin aika mu'azu zuwa Yaman kana qabala wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kasance kafin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ne bi yasirin da dan lokaci kadan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mu'az ba lokaci ba tsawo, Allah ta'ala ya ainihin wato aiko masa da mala'ikan karban rai kuma ya amsa kira, walau kana alwitru wajiban, sai malai yake cewa da wutiri wajibi ne, aw shay'an, ko kuma da wutiri wani abu ne, zadahu Allahu linnasi, da Allah ya kara wa mutane ala salawatihim, akan sallolinsu, la amarahu sallallahu alaihi wasallam an yukhbirhum, to lalle da manzon Allah ya umarci mu'azu da ya bawa wannan mutanen Yaman labari, bi anna Allah qad farada alaihim sita salawatin la khamsan, cewa Allah ya farlanta musu salloli guda shida ba biyar ba, domin bayan aika mu'azun ba dadewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, ko kaga wannan kamar hukunci ne wanda yake na ƙarshe, a lokacin da ya aika mu'azu yace ka gaya musu Allah ya farlanta musu salloli guda biyar, da wutirin nan ya zama wajibi, to da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya fada wa mu'azu cewa ka gaya wa mutane ko ka ba su labari sallolin farilla guda shida ne ba biyar ba, har da wutiri kenan, wannan yana daga cikin dalili mai ƙarfi akan cewa sallar wutiri ba wajibi bace. Dalili na uku shine hadithin Abi Huraira, hadithu Abi Huraira radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي الصلوات الخمس صلوا لي بير والجمعة إلى الجمعة صلى الجمعة إزوى جمعة كفارات لما بينهن وتوسنا كان كريزن بند سكا قدانا سكانن سو ما لم تغش الكبائر متكر دي با أيكة كبائر با إن دي متنبا كبائر أيكة با تصلوا لنن قدى بير أزهر الأسر مغربا إشاء أسباك to duk abin da ke tsakanin su yana kankare kananan zunuban da suka faru tsakanin su, haka daga juma'a zuwa wata juma'a a wata ruwaya har da karin kwana uku. Mahallu shahid, wannan hadithin ainihin hadithi ne wanda Imam Muslim ya fitar da shi a hadithi na 233,
muhallu shahidi shine falam yadhkuril wutra, kaga a cikin hadisin annabi bai ambaci wutiri ba fi salawati almadhkura, a cikin sallolin da aka ambata wa hiya wajiba, cewa shi ma wutiri wajibi ne. An fahimta, falam yadhkuril wutra fi salawati almadhkura wa hiya wajiba. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambaci wutiri ba a cikin sallolin da aka ambata, kuma sallolin da aka ambata na wajibi ne. Wannan shi ma kaga gudan dalili ne da ke nuna cewa sallar wutiri fa ba wajibi bace. Dalili na hudu, hadithu Ibn Umar radiyallahu anhuma, hadithan Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yutiru alal ba'ir, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin wutiri alal ba'ir akan raqumi. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadithi na 999, Imam Muslim a hadithi na 700 da wasun su ma. Walau kana al-witr wajiban, da wutiri wajibi ne, lama jaza fi'luhu ala rahila, to da yin wutirin akan ainihin wato abar hawa da ba zai halatta ba, kama takaddama, kama yanda bayani ya gabata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam koda yana yin sallan nafila akan abun hawa, to in zai sallar farilla sauka yake. To kaga da wutiri wajibi ne, da Annabi bai yi wutiri akan abun hawa ba, tunda baya yin sallar farilla akan abun hawa sauka yake. Na ba ta gane, kaga wannan shi ma gudan dalili ne da ke sake nuna cewa wutiri fa ba wajibi bane. Dalili na biyar shine hadithu Ibn Muhayriz anil Mukhudaji, wato hadithin Ibn Muhayriz anil Mukhudaji daga al Mukhudaji, kale yace sa'ala rajulun aba Muhammad, al Mukhudaji yake cewa wani mutum ya tambayi Abu Muhammad, shi kuma Abu Muhammad dinar rajulan min al ansar, wani mutum ne cikin ansarawa, anil wutir, sai wani mutum ya tambaye shi game da wutiri. Faqala, sai yace al wutr wajibun ka wujubi sala, yace ai wutiri wajibi ne kaman wajibcin sallah ta farilla. Fa ata Ubadatu bin Samit, sai shi mai tambayar yaje wajen Ubadatu bin Samit dan ya saki tabbatarwa, ya tambaye shi, fa zakara zalika lahu, ya fada masa cewa na tambayi Abu Muhammad game da sallar wutiri, ya ce mun wajibi ce. Faqala kadhaba Abu Muhammad, sai Ubadatu bin Samit yace a Abu Muhammad yayi kuskure, shine kadhaba Abu Muhammad, ka koma can kasa zaga ya ani galida wa wahima, abin nufi dai yayi kuskure, yayi ba daidai ba. Al-Istidkar, ka duba Al-Istidkar mujalladi na 5 shafi na 260 da ainihin wato 7, yace Abu Muhammad kuskure yayi, domin sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Ubadatu bin Samit yace domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khamsa salawatin, ko khamsu salawatin ibtaradahunna Allah ala ibadi, salloli guda 5 ne Allah ya farlanta su akan bayansa, ba guda 6 ba, a zahar, la'asar, magariba, isha, asuba, waɗannan su ne sallolin farilla. Ka koma cikin ainihin wato, duk da cewa wannan hadisi ne dha'ifi, Imam Ahmad ya fitar da shi hadisi na 9210, Imam Abu Dawud shi ma ya fitar da shi hadisi na 864, Imam Nasa'i hadisi na 3991, Imam Tirmidhi hadisi na 413, Ibn Majah hadisi na 1425, duk sun fitar da wannan hadisi yana da rauni. Al hadithu warrajihu da'afuhu, wannan hadisin zance mafi rinjaye hadisi ne dha'ifi. Na 5 hadithu Jabir, akwai hadisin Jabir na 6 kai cikin dalilan da suke nuna cewa wutiri ba wajibi bane, akwai hadisin Jabir. Qala, Jabir yace sallabina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi shahr Ramadana, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallah a cikin watan Ramadana, 8 raka'atin, raka'a 8 wa autara, yayi wutiri. Falamma kanatil lailatul qabila, wa shagari kuma ijita ma'ana, sai muka saki haduwa fil masjid, a masallaci muna tsammanin Annabi zai fito ya kuma yi mana sallah. Wa rajauna an ya kharuja, muka sa ran ya fito, fa yusalli bina yayi mana sallah. Fa aqamna fihi, muka zauna a cikin masallaci, hatta asbahana, har asuba ta yi. Fa qulna, sai muka ce ya Rasulullah, ya maikin Allah, rajauna an ta kharuja, ai mun sa ran zaka fito, fa tusalli bina kai mana sallah. Fa qala, sai ce inni karihtu, ai ni bana so, au khashito, ko kuma ina tsoro an yi kutaba alaikumul witra, a wajabta muku sallar witri. Wa huwa dha'ifun kadhalik, shi ma dai wannan hadithin yana da rauni. Wato ka duba ainihin Ibn Khuzaima ya fitar da shi hadithi na ainihin wato 1080 da 70 kai, da kuma Abu Ya'la hadithi na 1702, haka Ibn Hibban hadithi na 2409, duk sun fitar da shi hadisi ne mai rauni. To hadisan da suka gabata dai duk kaga suna nuna cewa sallar wutiri ba wajibi bace, sunna ce mai karfi, kuma wannan shine kaulin jumhur na malamai, shine kaulin malamai mafi yawa cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su, cewa wutiri ba wajibi bane. waqatuhu. To yanzu mun tafi akan ra'ayin jumhur, tunda dama wancan mazhaba ta farko Abu Hanifa ne kawai ya tafi akan ta, kuma ga dalilan da suka fi nasa ƙarfi. To a wani lokaci ake yin wutiri? Ajma ahlul ilmi, malamai sun hadu ala anna ma baina salatil isha, akan cewa tsakanin sallar isha ila tulu'il fajr har zuwa hudowar al-fajr waqatul lil wutri, lokaci ne na yin wutiri. Da zara an yi sallar isha, to tun daga nan har zuwa al-fajr ya keto, duk lokaci ne na yin wutiri. Fa idza tala'a al-fajr, amma idan aka ce al-fajr ya keto bakai sallar wutiri ba, to ina hukuncin wutirin? Walam yusallihi, sai wutiri wato al-fajr ya keto, walam yusallihi, mutum bai sallaci wutiri ba. Falil ulama'i fihi qawlani, to malamai akan haka suna da maganganu guda biyu mashhura ne, kuma duk maganganun sun shahara. Ina fatan gane ka koma cikin al-awsat da kuma at-tamhid mujalladi na biyu shafi na 349 da kuma fatuhul malik da bidayatul mujtahid wato abin nan mujalladi na 1 shafi na 294 da al-majmu' mujalladi na 3 shafi na 518. Duk waɗannan za ka ga wannan bayanin da malamai suka yi. Al-awwal, magana ta farko da malamai suka yi game da mutumin da bai samu yin wutiri ba ga kuma al-fajr ya keto, la ya juzu, suka ce baya halatta ba'da tulu'il fajr, bayan al-fajr ya riga ya keto, to baya halatta mutum ya yi wutiri. Wa huwa madhhabu abi Yusuf, wannan kuma mazhaba ce ta Abu Yusuf wa Muhammad bin al-Hasan da kuma Muhammad bin al-Hasan, can da nace Hasan bin abin nan can a baya, shi sune almajiran Imam Abu Hanifa, wato Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani kenan, sahibai Abi Hanifa, waɗannan duk almajiran Imam Abu Hanifa ne, sun tafi akan cewa baya halatta yin wutiri bayan al-fajr ya riga ya keto. Ba su kadai ba, wa Sufyan al-Thawri, da Sufyan al-Thawri wa Ishaq, da Ishaq bin Rahuya wa Ata, da Malam Ata'u wa Naqai, da Ibrahim al-Naqai wa Sa'id bin Jubair, da Sa'id bin Jubair, wa huwa marwiyun an ibn Umar, kuma wannan magana ce da aka ruwaito ta daga Abdullahi dan Umar, cewa in dai al-fajr ya keto, to baya halatta mutum ya wutiri, sallar wutiri ta riga ta kufce masa. Kuma wa hujjatuhum, hujjar waɗannan malamai, na farko hadithu Kharija bin Huzafa al-mutaqaddim qariba, wato hadithin Kharija bin Huzafa wanda ya gabata ba dadewa, wa fihi, a cikin sa, fasalluha ma bainal isha, ko fasalluha ma bainal isha ila tulu'il fajr, fasalluha, kusallaceta ma bainal isha, tsakanin sallar isha ila tulu'il fajr har izuwa hudowar al-fajr, kusallaceta wato har izuwa hudowar al-fajr. Wannan shine hujjar su ta farko, kaga an ce har izuwa hudowar al-fajr, kenan in al-fajr ya riga ya keto ba za a sallaceta ba. Wannan ainihin wato ka koma cikin wannan magana Sahahul Albani, Albaniya inganta wannan ainihin wato hadisin waqad taqaddama wanzur al-irwa, ka kuma duba Irwaul Galil shafi na 423. Na biyu hadithu Abi Sa'id marfu'a, akwai hadithin Abu Sa'id marfu'an, autiru qabla an tusbihu, ku yi wutiri tun kafin asuba, ku yi wutirin ku qabla an tusbihu, kafin gari ya waye, kafin al-fajr ya keto. Wannan shi ma hadisi ne wanda ya gabata. Wa fi lafzin lahu, a wani lafzi ne wannan hadithin, man adraka subha, duk wanda ya riski asuba wa lam yutir, bai riga ya yi wutiri ba, fala wutira lahu, bai da wutiri. To kaga wannan wadih ya fito shi ma, isnaduhu sahihun, isnadin wannan hadisi ya inganta. Akhrajahu Ibn Khuzaima, Ibn Khuzaima ya fitar da shi hadithi na 1092, Ibn Hibbana hadithi na 2409, Al-Hakim mujalladi na 1 shafi na 301, Baihaqi mujalladi na 2 shafi na 478. Dalilin su na uku, hadithu Ibn Umar, hadithin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma, annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, badiru subha bil wutr, ku rigayi asubahi da yin wutiri, ma'ana ku yi maza-maza kafin asuba ta yi, kan al-fajr ya keto ku yi wutiri, shine badir subha, ku riga asuba bil wutir da yin wutirinku, inda za ku yi wutiri to ku rigayi asuba da yin wutirinku. Kaga wannan shi ma yana daga cikin dalilin Imam Muslim ya fitar da wannan hadisin. Hadisi na hudu, hadisi Ibn Umar radiyallahu anhuma, annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah ya ce, salatul layl matna matna, sallar dare raka'a biyu ce, biyu sallama, biyu sallama, biyu sallama. Fa idza khashiya subha, idan mutun yaji tsoran asuba, salla raka'atul wahida, sai yi salla raka'a daya, tutiru lahu ma qad salla, sai ta yi masa wutirin abin da ya sallata. kaga duk waɗannan dalilai ne da suke nuna cewa in alfujir ya riga yake to wutir ya riga ya wuce, lokacin wutir ya wuce. Dalili na biyar shine an ibn Umar radiyallahu anhuma qala hadithan Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda, yace idza kana alfujir, in alfujir yake to faqad zahabat salatul layli, to duk wata sallah ta dare lokacin ta ya wuce, wal witr hadda ma wutiri. Fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace autiru qabl alfajr, ku fayi wutirin ku kafin alfajr. Wannan hadisin Imam Tirmidhi ya fitar da shi, hadisi na 469, Ibn Khuzaimah mujalladin sa na biyu, shafi na 148, Hakim mujalladi na 1 shafi na 332, Baihaqi shi ma mujalladi na biyu shafi na 478. To kun ji kaulin farko cewa in alfajr yake to wutir ya wuce, sai dai ka tara kuma washe gari kai kokari kai shi, amma dai na wannan ranar in har alfujir yake to lokacin sa ya wuce. Wa tsani sai kuma kauli na biyu, kauli na biyu sune wanda suka ce ya juzu ba da dulul fajr, ya halatta yin alfujir yin wutiri bayan hudowar alfujir, malam yusalli subha, matukar dai mutum bai salla asuba ba, in dai baka riga kai salla asuba ba alfujir ko yake to zaka iya yin wutiri. Wa huwa mazhabu Malik, wannan mazhaba ce ta Imam Malik wa Shafi'i wa Ahmad wa Abu wa Abi Thawr, da Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Abi Thawr duk wannan da mazhaba su ce. Wastadallu bi athar, sun kafa hujja da wasu maganganu na sahabbai. Wa waradat anis sahaba, kuma yazo daga sahabbai annahum kanu yutiruna, sahabbai sun kasance suna yin wutirin su ba'da alfajr, bayan alfajr yake to. Daga cikin waɗanda suke yin wutiri bayan alfajr yake to, minhum ibn Mas'ud, a cikin su akwai Abdullahi dan Mas'ud wa ibn Abbas, da Abdullahi dan Abbas wa Ubadah ibn Samit wa Abu Darda wa Huzaifa wa Aisha, waɗannan duk ya tabbata cewa suna yin wutirin su in ba su sami yi ba ko alfajr yake to suna yin su bayan alfajr. Wa lam yurwa an ghayrihim min as-sahabati khilafa, ba a ruwaito sabanin wannan fahimtar ba daga wasu su cikin sahabbai, ma'ana kenan kamar sahabbai duk sun tafi akan fatawar ko fahimtar ko bayan alfujir yake to mutum zai iya yin wutirin sa. To sai malam yace ar-rajihu, duk da wannan magana da kaji ta biyu, zance mafi rinjaye allazi yadhharu, wanda yake bayyana dalilin sa, yake bayyana annal qawl al-awwal, wancan qawl na farko arjahu, shi ya furin jaye li quwwati adillati, saboda karfin dalilansa. Wa yajuzu fi'luhu qada'an kama tufidu al-atharu an as-sahaba, yana halatta mutun yayi shi amma ramuwa. Yajuzu fi'luhu, yin wutirin yana halatta qada'an amma ya riga ya zama ramuwa, kama tufidu al-athar, kamar yanda wayancan maganganu na sahabbai, wato wayancan athar maganganu da aka samu an as-sahaba daga sahabbai yake fa'idantarwa. Kenan duk sahabbancan da kaji an ce sun ce ana iya yin wutiri bayan alfujir ramuwa suke, amma in dai ba ramuwa ba to lokacin alfujir in yake to ba magana wutiri. Na ba ta gane da aka wancan akawal din sun fi, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan duk kaga yana cewa ayi wutiri kafin alfujir. To afdalu awqatul witr, afdalu awqatul witr, wa inna lokuta ne suka fi falala na yin wutiri. Wal waqatul afdalu, lokacin da yafi falala lil witr na yin wutiri, huwa thuluthul akhir min al-layl, shine thuluthin dare na karshe. Ya fi falala in har zaka yi wutirin ka to ka jinkirta shi sai sulusun dare na karshe. Fa ana Aisha radiyallahu anha qalat, an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda, tace min kullil layli kada autara rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tace manzon Allah yayi wutiri a kowane yanki na dare. Min awwalil layl, yayi a farkon dare. Wa awsadihi, yayi a tsakiyar dare. Wa akhirihi, yayi a karshen dare. Fantaha witruhu, amma wutirin sa daga karshen rayuwarsa ya tike ne ila sahar, zuwa lokacin sahur, ma'ana lokacin wato karshen dare kenan. Na fata an gane. Amma kowane bangare na dare an ruwaito wata rana Annabi yayi wutirin sa farkon dare, wata rana yayi a tsakiyar dare, wata rana yayi a karshen dare, amma karshen rayuwarsa ya wutirin sa ya koma ne karshen dare. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 996, Imam Muslim hadisi na 745. Wa yustahabbu bil ittifaq, an so a ittifaqin malamai, malamai sun hada akan mustahabbancin an yuj'al al-witr, a sanya wutiri akhiran nawafil, ya zama shine karshen nafilfuli, allati yusalliha, ko an yaj'al al-witra, zai fi kyau haka, an yaj'ala al-witra, wato mutun ya sanya wutirinsa akhiran nawafili a ƙarshen nafulfuli allati yusalliha wanda mutun yake sallata subil laili da daddare mutun zai sallolin sa na dare to an fi so ya zama wato wutirinsa ya zama ƙarshen sallolin sa na dare li hadith ibn umar sabida hadithin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma anna annabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ij'alu akhir salatakum bil laili witran ku sanya sal wato ƙarshen akhir salatikum bil laili ƙarshen sallar ku ta dare witran ta zama wutiri ku sanya ƙarshen sallolin ku na dare zama wutiri shine ƙarshen sallar ka ta dare wannan shi ma magana ta riga ta gabata hadithin a baya wa hadha amma fa wannan yin wutiri a ƙarshen daren idza wathiqa bistiqadhihi akhir al-layl idan yana da aminci yana da amintuwa da cewa zai farka ƙarshen dare ya danganta da irin yanayin nauyin baccin mutum ko irin sana'arsa ta ƙarfi ko wani abu mai kama da haka ko wanda aikin ƙarfi yake yi da haka in ya dawo da daddare ya riga ya gaji in ya kwanta bacci yana masa nauyi wani kuma adatan ko ɗabi'atan yana da nauyin bacci in ya kwanta din nan to da wahala ya farka to kaga wannan wancan jinkirta wutirin zuwa ƙarshen dare ga wanda ya aminta cewa yana iya farkawa ƙarshen dare din wa yustahabbu lahu ta'khirul wutri to wannan shi an so ya jinkirta wutirin sa li akhirin layli zuwa ƙarshen dare fa in khashiya Allah ya staiqiza amma in ya ji tsoron fa ba zai farka ba lil wutri domin yin wutirin sa akhirin layli a ƙarshen dare to fa yustahabbu an yutira an so ya wutirin sa kabalan naumi kan ya kwanta bacci kenan mutun ya san adatan ko dabi'atan baya farka sai ya wutirin sa ƙarshen dare sai ya kwanta farkon dare kai sai ya kwanta qabalan nawm li hadith jabir bin abdullah sabida hadithin jabir dan abdullah radiyallahu anhuma qala ya qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace man khafa minkum allah yastaqiza min akhir al-layl duk wanda yaji tsoron ba zai farka ba ƙarshen dare a cikin ku fal yutir min awwalihi to yayi wutirin sa a farkon dare wal yarqur sannan sai ya kwanta wa man dami aminkum an yastaqiza min akhir al-layl wanda ku a cikin ku yana sa ran zai farka a ƙarshen dare fal yutir min akhirihi to an fi so yayi wutirin sa a ƙarshen dare sai bar sai jinkirta wutirin sai ƙarshen dare fa inna salata akhir al-layl domin sallar ƙarshen dare mahdura wato mala'iku suna halartarta fa zalika afdal kuma wannan shi yafi shi yafi falala mutun ya jinkirta sai ƙarshen dare sallar ƙarshen dare tana da falala sosai akhrajahu muslim wa hadithun muslim ya fitar da shi hadisi na 755 wa an abi qatalah radiyallahu an anna annabiy sallallahu alaihi wasallam qala li abi bakr annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina abubakar mata tutir ya tambaye shi yake cewa yaushe kake yin wutirinka qal sayyidina abubakar ya ce utiru thumma anam ya ce ina yin wutirina ne sannan sai in kwanta fa qala li umar sai manzo Allah ya ce wa sayyidina umar shi ma ya tambaye shi mata tutir kai kuma yaushe kake yin wutirinka qala anamu yace ni baccin nake farawa thumma utiru sannan sai in farka kuma daga ƙarshen dare in yi wuturi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala abu qatada yace fa qala li abi bakrin sai manzo Allah yace wa sayyidina abubakar akhasta bil hazmi aw al wathiqa ma'ana kai riko da abin da yafi tabbas kenan yafi zama amintacce a wajenka abin da kafi aminta da shi da shi kai riko tunda yanzu idan ka biyu kai wutirinka sannan ka kwanta bacci wato wani irin abu ne da baka da tabbas baka da wani aminci akan sa in ka kwanta aka iya farka kuma ya iya yin dadi yayi nauyi kuma ya zamanto baka farka ba ma'ana kai kai riko da abin da kafi aminta da shi kenan wa qala li umar yace wa sayyidina umar akhasta bil quwwa kai kuma kai riko da abin da shi yafi karfi ko kai riko da himma a wanda take mai karfi ko wato saboda karfin himma ka kana ganin kai ba zaka tashi karshen dare shi yasa kawai sai ka kwanta karshen dare ka tashi ko wannan hadisi ne wanda yake Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 1421 Ibn Majah shi ma hadisi na 1202 Ibn Khuzaimah hadisi na 1084 adadu rak'atil witr to nawa ne adadin rakawoyin wuturi yajuzu alwitru bi rak'atin wahida ya halatta mutun in zai wuturi yayi da raka'a daya tak wuturi aw thalathin ko raka'a uku aw khamsin ko raka'a biyar aw sab'in ko bakwai aw tis'in ko raka'a tara amma mun yadda mu dinga yin dayan amma da wuya ka samu wanda ya taba yin tara na wata an gane na farko alwitru bi rak'atin wahida yin wuturi da raka'a guda daya tak wa huwa aqalluhu wannan shine mafi karancin wuturi لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا سبيد حديث عبد الله بن عمر مرفوعي الوتر ركعة من آخر الليل وتري ركعة من آخر الليل أكرشان داري وانا حديث مسلم يابتد شي حديثي نتلري بقوي دهم سند بيود وننسى وبه قال الجمهور كما وانا شيني أبند جمهور سكتفاء كنسى من الشافعية دق مذهب الشافعية والحنابلة وانا ما في يوم mazhabar Shafi'iyya da Hanabila sun tafi akan cewa mafi karancin wuturi shine mutun ya raka da qalu suka ce lakinnal iqtisara alayhi khilaful aula sai dai takaitawa akan raka'a ɗayan ya sabawa abin da yafi takaitawa akan raka'a ɗaya suka ce ya sabawa abin da shi yafi wa adnal kamal suka ce mafi kankantar cika ta wuturi salatu raka'atin shine kai raka'a uku mafi kankantar kamala a cikin wuturi shine raka'a uku amma kai ɗayan sun ce yayi sai dai ya saba abin da shi yafi ka duba ainihin hashiyatul qai wato qalyubi mujalladi na ɗaya shafi na 212 da kuma kashaful qina wato kishaful qina shi ma mujalladi na ɗaya shafi na ainihin wato 416 da kuma al-muguni mujalladi na biyu shafi na 150 sai yake cewa wa yustadallu lahum amma an kafa musu hujja su da suka ce za a iya raka ɗaya amma ya saba abin da yafi mafi karancin wuturi cikin kamala shine raka uku sai aka kafa musu hujja bima ya ati da hadisan nan da za su zo na farko ka duba bima ya ati din nan mallaya dauko wannan maganan daga bidayatul mujtahid na ibnu rushd mujalladi na ɗaya shafi na ainihin wato 290 da ainihin wato uku sannan bugun darul kutubi al ilmiya hadisi na farko shine hadithu aisha radiyallahu anha kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli na aisha tace manzo Allah ya kasance yana sallah wa ana raqidatun ina kwance mu'taridatun ala firashihi na gifta masa akan shimfidarsa shine mu'tarida na gifta masa akan shimfidarsa shi kuma yana sallah fa idza arada an yutira zai yi ta yin nafilfulin sa ya ta sallolin sa idan yayi nufin zai yi wuturi ai kazani sai ya tashe ni fa autartu ni ma sai na yi wuturi wa zahiruhu zahirin wannan magana anna haka na tutiru duna an tuqaddima ala wutri ha shafan wannan ya nuna cewa zahirin magana ta kasance tana yin wuturi ba tare da ta gabatar da wani shafa'i ba akan wuturinta da fata an gane wannan abinda hadisi yake fa'idantawa zahirin sa shine tace fa autartu sai na yi wuturi kaga ba tare da ta gabatar da wani shafa'i ba kawai wuturinta take yi kadai raka'a dai shike hadisi na biyu hadithu aisha al-mutaqaddim qariba hadithin na aisha wanda ya gabata nan baya wato ba dadewa fi salatihi sallallahu alaihi wasallam al-witr cikin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam na yin wuturi 9 raka'a 9 wa 7 ko raka'a 7 thumma salatu raka'ataini sannan kuma yayi sallah raka'a 2 wa huwa jalisun yana zaune kaga tan al-witr 9 yayi raka'a 9 wa 7 ko raka'a 7 thumma salatuhu raka'ataini sannan kuma yayi sallah raka'a 2 wa huwa jalisun yana zaune al-hadith karanta hadithin zuwa karshe wa fihi a cikin wannan hadithin annal witra mutaqaddimun ala shafi'i kaga wuturin shi aka fara gabatarwa kafin shafa'i domin sai yayi wuturin na raka'a 9 ko raka'a 7 sannan kuma sai yayi wasu raka'o'i guda 2 yana zaune kaga kenan sai an fara yin wuturin sannan kuma sai yazo ya yi shafa'i na fata an gane yake cewa fa fihi hujjatun a cikin wannan akwai hujja ala annahu akan cewa laysa min shartil wutri ba sharadin wuturi ba sharadi bane wuturi an ya takaddama hu shafa'un sai shafa'i ya gabace shi ba sharadi bane da ake shafa'i da wuturi shafa'i kullun kaje ana shafa'i da wuturi ba sharadi bane sai kullun shafa'i ya gabace wuturi ba sharadi bane mutun ya so wani lokaci kawai zai iya yin wuturin sa ba sai yayi shafa'in ba wallahu a'lam wa minha hadith ibn umar as-sabiq daga ciki akwai hadithin abdullahi dan umar wanda ya gabata ومنها دك تشكي قوله صلى الله عليه وسلم فدن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى صلى الدري بيبيو بيبيو فإذا خشي أحدكم الصبح إذن ديوكو يجيس أوران أصبح صلى واحدة يصلى تركعة تك fa autarat lahu ma qad salla sai gaba ɗaya tai masa wutirin abin da ya sallata kenan duk abin da ya sallata a baya shafa'i ne yanzu yayi raka'a ɗaya ita ce wutirin kaga babu zancen cewa mutun ya saba abin da yafi dan yayi wutiri da raka'a ɗaya Allah ya sa kuna fahimtar abin da malam yake na fata an gane waɗannan kaman malam yana ta magana akan waccan mazhaba ta Shafi'iyya da Hanabila da suke ganin cewa lalle mafi karancin wutiri raka'a ɗaya ne amma mafi kamala su shine zama raka'a nawa uku kuma ya zama to kila wani abu na shafa'i ya gabace shi wannan hadithin shi ma ya gabata wa nabiyar wa an Aisha radiyallahu anha annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-layl na Aisha tace manzo Allah ya kasance yana sallar dare ihda ashar raka'a raka'a 11 yutiru min habi wahida yana yin wuturi kuma daga raka'a daya kaga shafa'in raka'a 10 wuturin raka'a 1 tak wannan shi ma Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na 736 Abu Dawud hadisi na 1335 Imam Tirmizi hadisi na 440 Imam An-Nasa'i mujalladi na 3 shafi na 234 Imam Ahmad mujalladi na 6 shafi na 35 sai magana ta biyu yanzu mun ji kenan ya halatta mutun ya wuturi da raka'a 1 tak ba kuma sai ya wuturin sai shafa'i ya gabace shi an bayyana wannan kaulin to sai a kauli na biyu al-witru bi thalath raka'atin yun wuturi da raka'a 3 wa huwa ja'izun shi ma ya halatta mutun zai wuturi yayi raka'a yayi wuturin sa da raka'a 3 ala sifataini ya halatta amma yana da sifofi guda biyu in zaka yi wuturi da raka'a 3 to yana da sifa guda biyu kilta huma mashru'atun dukkanin su kuma shari'a ta zo da su wa huma sune na farko sune al-ula na farko an yusalli raka'ataini yayi sallah raka'a 2 wa yusallim yayi sallama thumma yusalli thalitha wahdaha sannan ya sallaci ta 3 ita kadai wuturi ne kuma kar mutun ya dauka shafa'i da wuturi ne sai da yayi 2 yayi sallama ya miƙe raka'a 1 ya kuma yi sallama shafa'i ne da irin wannan sifa ina ba ta gane fa an ibn umar radiyallahu anhuma annahu kana yusallimu bainar raka'atayn wal witr an karbo daga abdullahi dan umar ya kasance yana yin sallama tsakanin raka'a biyin da witrin hatta ya amuru bi ba'd hajati har ma yakan yi umarni ayi masa wato da wata bukata tasa yace aje ayi masa kaza ko ayi masa kaza sannan kuma ya tashi ya kawo raka'a 1 wannan shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadithi na ainihin wato 991 haka daga Malik a cikin Muwatta mujalladi na 1 shafi na 125 wa qad warada marfu'an anhu kuma hadithi ya zo marfu'i daga annabi daga anhu daga Abdullahi dan Umar qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yafsilu shafa'a wal witra yace manzo Allah ya kasance yana raba shafa'i da wutiri bi taslimin da sallama yusmi'nahu da yake jiyar da mu ma'ana yana raba tsakanin raka'a biyun farko shine ash-shafa'a wal witr da wannan raka'a ɗayar shine wutirin duk wutiri ne amma wannan raka'a biyun da yake yin su daban sun zama shafa'i domin duk raka'a biyu shafa'i kenan yana raba tsakanin wannan raka'a biyun wal witr da kuma wannan raka'a ɗayan ta uku bi taslimin da sallama yusmi'nahu da yake jiyar da mu sallama sai mu yana daga murya mu ji sallamar sannan sai kuma ya tashi ya kawo ɗayar wannan shi ma sahihun bi turqihi akharajahu ahmad imam ahmad ya fitar da shi mujalladi na 2 shafi na ainihin wato 76 aka abbahawi mujalladi na 1 shafi na 278 ibn hibban ainihin wato a hadisi na 2433 zuwa 2435 wa qawahu al-hafiz bil fati sanna al-hafiz ibn hajar ya karfafa wannan a cikin fatul bari mujalladi na 2 shafi na 482 wa yashhadu lahu hadithu aisha hadithun na aisha yakan sake zama shahid akan wannan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raka'atayn allatayn yutiru ba'dahuma manzo Allah ya kasance yana karanta a raka'o'i biyin da yake yin wuturi bayan su yana karanta bi sabbihi isma rabbikal a'la sabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun da qul ya ayyuhal kafirun wa yaqra'u fil witr aw witrun kuma yana karanta bi qul huwallahu ahad wa qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas wana hadithun da'ifin ba'da bi hadha tamam a yanda yake a cikin nan wato da wannan karasawar gaba daya hadisin da'ifi ne. Imam Tahawi ya fitar da shi mujalladin ɗaya shafi na 285, haka Hakim mujalladinsa na ɗaya shafi na 305, haka Daraqutni mujalladi na 2 shafi na 35, Ibn Hibban ainihin wato a hadisi na 3432, wa qad sahha hadisin ya inganta biduli dhikril muawwizatayn, amma ba tare da ambatan kula a'udhu birabbil falaq da kula a'udhu birabbin nas ba, min hadith ibn Abbas a hadisin Abdullahi dan Abbas wa Ubay ibn Ka'ab da kuma Ubay dan Ka'ab kama sai ya ati kama yanda zai zo. Unzur at-talkhis, ka duba talkhisul habir shafi na 533. Wa qad bawwiba alayhi fi sahih ibn Hibban, wannan magana har babi akai mata a cikin sahih ibn Hibban. Zakara al-khabara dallu ala an, ya ambaci hadithin da yake nuni ala anna nabiy sallallahu alaihi wasallam, akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yafsilu bitaslimi, ya kasance yana rabawa da yin sallama bainar raka'ataini wa thalitha, tsakanin raka'a biyin nan ta wuturi biyin farko wanda suke zama shafa'i, wa thalitha da kuma ta ukun, yana raba su da sallama. Wa amma Abu Hanifa, amma shi Imam Abu Hanifa fa qala, yace la yakunu al-witr illa thalathan, yace a sam wuturi ba zai kasance ba sai raka'a ukun a jere gaba daya. Li hadithin, yace saboda hadithin al-maghribu witrun nahar, ai sallar magariba ita ce sallar wuturi ta nauni, saboda ana yin ta uku gaba daya a jere. Na fata an gane. Shi Imam Abu Hanifa yace kai la yakunu al-witr illa thalathan, wato wuturi ba zai zama mutu ba illa thalathan sai uku. Li hadithin al-maghrib, saboda hadithin al-maghrib witrun nahar, wato magariba wuturi ce ta ainihin sallolin rana. A koma cikin Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na 2 ainihin wato shafi na 30 da kuma shafi na 41, Ibn Abi Shayba mujalladi na 2 shafi na 81, Abdul Razzaq hadithi na mai lamba ta 4675, a hadithin Abdullahi dan Umar marfu'a, Imam Malik ya fitar da shi a ainihin wato shafi ko hadithi na 276 mawqufan anhu wa la yadur waqafuhu, amma duk da ya ruwaito shi mawqufi, kasantuwarsa mawqufi ba zai cutar da hadithin ba. Fa Malik, domin shi Imam Malik yuqiful marfu'at, hadisai marfu'ai yakan tsayar da su ko yakan ce hadisai ne mawqufai ainihin wato walil hadith shawahid, kuma ma bayan haka hadithin yana da shawahid. An Aisha ibn Mas'ud, falamma shubbihat al-maghrib bi witr salati al-layl wa kanat thalathan, wajaba an yakuna witru salati al-layl thalathan. Imam Abu Hanifa yace falamma shubbihat al-maghrib, yayin da shi witri da raka'a uku yayi kama da magariba, bi witr salati al-layl, da sai ya zamanto shi kuma witri bi witr salati al-layl. Falamma shubbihat al-maghrib, kai yayin da shubbihat al-maghrib, magariba ta yi kamanceceniya bi witr bi witr salati al-layl, da wutirin sallar dare, wa kanat thalathan, kuma ta kasance raka'a uku ce, wajaba an yakuna witru salatin layli thalathan, to wai wajibi ne wutirin sallar dare shi ma ya zama guda uku. Wannan shine istinbadi ko maganar Imam Abu Hanifa. Da haka wancan ya zama wutirin rana, shi kuma wutiri da raka'a uku ya zama wutirin dare kenan, sallolin dare. Wadh-dhahiru, zance da mafi bayyana, annahu la yamna'u kaunu salatil maghribi wa huwa thalathun, kasantuwar sallar magariba raka'a uku ce bata hana wato witran, wato kasantuwar sallar magariba raka'a uku ce ita ma witran, kamar wuturi kenan, baya hana an yakuna gairuha, wata sallar da bata magariba ba aidan ita ma ta kasance witran, dan magariba ta zama wuturi baya hana wata sallar ta zama wuturi. Thumma idza kana al-maghribu witrun nahar, sannan idan sallar magariba wuturi ce ta sallolin rana, faqad dallatil al-adilla al-mutaqaddima, dalilan da suka gabata su kuma sun yi nuni ala anna raka'atul wahida, akan cewa raka'a guda ɗaya wuturun layli ita kuma wuturin dare ne, wa huwa wadihun, kuma wannan magana ce a fili. An fahimta? Da haka Imam Abu Hanifa da yace lalle wuturi sai dai raka'a uku, to wannan ba zai zama dalili ba, domin an ce sallar dare raka'a ɗaya wuturin dare ce. Da haka ko raka'a ɗaya mutum yayi sallar darensa ta samu wuturi. Mafhum? Al-thalitha an yusalli thalatha bi tashahhudin wahid, wannan ya kawo mana fuska ta farko kenan, shine sallar wuturi da raka'a uku, amma biyun farko a ware su ayi sallama, sannan a tashi kuma ayi raka'a ɗaya ayi sallama. Al-thaniyatu an yusalli thalath bi tashahhudin wahid, sai kuma fuska ta biyu, shine yayi sallaci rakawoyi ukun gaba daya bi tashahudin wahida da wato tahiyya daya gaba daya ya kawo raka a farko ya miƙe ya kawo raka ta biyu ya miƙe ya kawo raka ta uku sannan sai ya zauna ya tahiyya ya sallama fa an aisha radiyallahu anha kala tace ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadana wa na fi gairi tace manzon Allah bai kasance ba a cikin watan ramadana ko wani sa yazidu ala 11 raka'a bai kasance yana karawa ba akan raka'a 11 yusalli arba'an yana sallah raka'a 4 fala tasal an husnihinna kar ma kai tambaya game da irin kyansu wa dulihinna da tsayinsu thumma yusalli arba'an sannan yana sake yin raka'a 4 fala tasal an husnihinna kar ka so kaga kyansu wa dulihinna da tsayinsu thumma yusalli thalathan sannan sai sallaci raka'a 3 kaga ita ce wutirin kenan ukun gaba daya a jere wannan hadithin muttafaqun alayhi sahih al-bukhari wato hadithi na 1147 muslim hadithi na 738 wa gairihi ma da wasunsu wa anha daga daina na aisha radiyallahu anha kana sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 30 tace manzo Allah ya kasance yana yin wutiri da raka'a 3 la yaqudu baya zama illa fi akhirihin sai a raka'a ta karshen ta 3 kaga ajire gaba da yake kawo su wannan hadithin da'ifi ne akharajahu malik a shafi wato shafi na 400 da hadithi na 466 Imam Ahmad Mujalladi na 6 shafi na 155 Imam An-Nasa'i hadithi na 1698 Imam At-Tahawi Mujalladi na 1 shafi na 280 Hakim Mujalladi na 1 shafi na 304 Imam Al-Baihaqi Mujalladi na 3 shafi na 31 wada'afahu Al-Albani amma Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya rauna wannan hadisin fil Irwa a cikin Irwa'ul Galil shafi na 421 na uku alwutur bi khamsi raka'atin yin wuturi da raka'a 5 mutun zai iya yin wuturi da raka'a 5 wa huwa ja'izun ya halatta wa yustahabbu an so in autara bi khamsi idan mutun zai wuturi da raka'a 5 Allah ya jilisa kada ya zauna li tashahud dan yin tahiyya illa fil khamisa sai a raka'a ta 5 din ya kawo ta farko ya miƙe kawo ta biyu ya miƙe kawo ta uku ya miƙe kawo ta hudu ya miƙe sai ya kawo ta 5 sai ya zauna ya tahiyya ya sallama وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تشي من ذا الله يكسن شينا صلى دري 13 ركعة ركعة قوم شاءك يوتر من ذلك بخمس أما ينا يموتر إذا قوات أن الركوئين تو ينا يموتر إذا ركعة بير لا يجلس إلا في آخر يا أنزي يوتر إذا ركعة بير كما بايا زماسي أركعة تكرشان تبير وانا حديث مسلم يابتد شي حديثنا دري بقوي دا 30 دا بقوي sai ainihin na hudu alwitri bi 70 autis raka'atin ya halatta yin wutiri da raka'a 7 ko raka'a 9 wa huwa ja'izun kuma ya halatta amma in zaka yi wutiri da raka'a 7 ko raka'a 9 to wa yustahabbu an so in autara bi zalika in zai wutiri da raka'a 7 ko 9 an yasurudar raka'at ya koro raka'o'in gabaɗaya 1 2 3 4 5 6 wa yajlisu litashahhud amma zai yi tahiyya zai zauna dan yin tahiyya wa la yajlisu kay litashahhud ba zai zauna ba dan yin tahiyya illa fir raka'ati qabla al-akhira sai a raka'ar kafin ta karshe raka'a ta biyun karshe kenan ma'ana in zai wuturi da raka'a 7 to sai ya jero raka'a farko ta biyu ta uku ta hudu ta biyar in yazo ta 6 zai zauna in yayi zauna sannan sai kuma ya miƙe kawo ta 7 tahiyya ya sallama idan zai wuturi da raka'a 9 to sai ya jero raka'o'i 8 gaba daya to a ta 8 din sai dan zauna in ya zauna sannan bayan yayi azkar yayi wasu abubuwa sai kuma ya miƙe ya kawo raka'a ta 9 sai ya tahiyya ya sallama an gane wannan to shi yasa sai ya ce wa yusta na'am eh zaka ji abinda zai ga hadisin zai kawo mana yake cewa wala yajlisu litashahud illa fil raka'ati qabla al-akhira ba zai zauna dan yin tahiyya ba sai a raka'ar da take kafin ta karshe wala yusallimu kuma ba zai sallama ba a wannan raka'ar da ya zauna wa yaqumu zai miƙe ila al-akhira zuwa raka'a ta karshe wa yatashahhadu kaji ko sai tahiyya wa yusallim sannan sai ya sallama fa an aisha radiyallahu anha fi sifatu wutrin nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga nana insha Allah ya kara mata yadda tana bayanin sifar wutrin annabi sallallahu alaihi wasallam qala tace كنا نعد له صلى الله عليه وسلم سواكه من kasance muna tanadarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siwakuhu aswakinsa fa yab'ath siwakahu aswakinsa fa yab'athuhu Allah ma sha'a Allah an yab'atha sai ubangiji ya farkar da shi gurgudan lokacin da yaso ya farkar da shi minan laili cikin dare fa yatasawwaku sai aswaki wa yatawadda yayi alwala wa yusalli tis'a raka'atin sai salla raka'a tara la yajlisu fiha baya zama a raka'a tara din nan illa fi thamina sai ata takwas in ya zauna a ta takwas fa yadhkurullaha zai yi zikiri zai ambaci Allah wa ya hamaduhu zai gode wa Allah wa yad'u zai yi addu'a duk a wannan zaman da yayi a raka'a ta takwas thumma yanhadu sannan sai ya miƙe wala yusallimu baya yin sallama thumma yaqumu tasi'a sannan sai kuma ya tsaya ya kawo raka'a ta tara thumma yaq'udu sannan ya zaman tayya fa yadhkurullaha ya ambaci Allah wa ya hamaduhu ya gode masa wa yad'uhu yayi addu'a thumma yusallimu sannan ya sallama tasliman yusmi'inahu sallamar da yana jiyar da mu ita muna ji thumma yusalli raka'ataini sannan sai wasu raka'o'i guda biyu ba'da ma yusallimu bayan yayi sallama daga waccan dogon wuciri din na raka'a tara wa huwa qa'idun amma wannan raka'a biyun zai yi su ne yana zaune fatilka ihda ashar raka'a in ka hada waɗannan sune raka'a 11 ya bunayya ya kai dan dana falamma asanna amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara shekaru falamma asanna nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru suka fara yawa wa akhadahu al-laham wato yayi wato ya zama yayi jiki yayi nauyi autara bi 70 to sai yazo yana yin wutirin sa bi 70 da raka'a 7 wa sana'a fi raka'atayn mithla sani'ihi al-awwal sai yayi arakawi wa sana'a fi raka'atayn sai yayi arakawi biyan nan mithla sani'ihi irin abin da yake yi al-awwal wancan na farkon fatilka tis'un kaga wannan ka hada su raka'a 9 kenan ya bunayya maimakon raka'a 11 to sai koma yana yin wutiri lokacin jikinsa yayi nauyi haka sallallahu alaihi wasallam shekaru sun fara yawa to a lokacin sai ya maida yin wutirin da raka'a 7 maimakon nawa maimakon raka'a 9 maimakon yayi raka'a 9 bayan yayi sallama ya kuma yi raka'a 2 kaga 11 kenan to sai koma yana yin raka'a 7 in yayi raka'a 7 sannan kuma sai waɗannan raka'o'i guda 2 da yake yi kaga in ka hada sun zama nau kenan 9 wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na 746 to sai mu tashi at-tawfiq baina qawlai Aisha 11 raka'a wa 13 an ce lokaci yayi sai mu tsaya akan nan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.